Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta FC Barcelona ta ba ƙungiyar Real Madrid ratin maki 10 a teburin wasan League na Spain a La Liga, yayin da ƙungiyoyin biyu ke shirin karawa a ranar Asabar ɗin nan. A koyaushe waɗannan ƙungiyoyi biyu suka gwabza, akan kira wannan rungutsumi nasu da sunan El Clasico saboda irin tsama da gasar ke tsakanin su tsawon shekaru aru-aru. A watan Nuwamba, FC Barcelona ta bi Real Madrid har gida, ta lallasa ta da ci 4-0, inda Luis Suarez ya jefa ƙwallaye biyu, yayin da Neymar da Andres Iniesta suka jefa sauran ƙwallaye biyu. Sai dai kuma a wannan karon, Sergio Ramos ya bayyana ƙwarin gwiwar cewa za su ɗauki fansa idan suka ziyarci FC Barcelona a filinta na Camp Nou jibi Asabar. Yau kusan shekaru 4 kenan Ramos da ƙungiyarsa ta Real Madrid ba su samu nasara ko da wasan ƙwallo guda ba a filin Camp Nou ba. Amma ɗan wasan ya ce yana da ƙwarin gwiwar cewa ƙungiyarsa za ta farfaɗo da bada mamaki. A bayan karawarsu ta El Clasico ta farko da bata yi daɗi ba a bana, Ramos ya faɗa wa gidan talabijin na Real Madrid cewa za su yi tattaki da ƙwarin gwiwa da kuma ƙudurin ƙwace duk maki 3 na wasan domin rage gibin da ke tsakaninsu na yawan maki a kan teburin La Liga. Real Madrid tana matsayin ta 3 a teburin La Liga da maki 10 a bayan FC Barcelona da ke ta 1. Wasanni 8 suka rage kafin a kammala gasar League ta bana a ƙasar Spain.